Nakasa.
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 Bakasa waba.
Nakasa bada tatam kasa.
Jama'a assalamu alaikum, barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba, wanda ke mai da hankali kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Sunana Sule Mummuni Barma.
Muna neman more emphasis, more attention should be paid to persons with disabilities, wurin lafiyansu, wurin education, wurin transportation and recreations.
Rashin samun aikin yi da matsalolin jigila da rashin sukunin yin ilimi mai zurfi da fatali da tsarin gine-gine na daga cikin tarin matsalolin da masu bukata ta musamman ke fuskanta a Ghana. Sabili kenan wannan rukuni na al'umma ke bayyana fatan ganin sabon zababben shugaban kasar John Dramani Mahama ya dauki matakai kamar yadda ya yi alkawari. Ga karshen rahoton Idris Abdullah Bako daga Accra.
Muna neman mu ya disable muga qualification na mu mun samu aiki kuma mu kuma kuma fa ne mun muke neman ne yanzu a kara mu ne a kara mu don yanzu ya ba dai muke cin gari nan duka ai karfi kuma cin gari nan da kanshi muna neman fama access building ne yanzu a zuwa yi duka sa duba sa yi na disability access of disability kuma mu ma mu ya muna zuwa wurin gurare da yawa da yawa
sai nan kuma wurin aiki wurin samu aiki aiki na gwamnati sannan kuma public transport systems za ka fita nan ga kace cikin gari for instance persons with disability bai shiga abin da muke kira nan ga trotro buses nan kuma sometimes kuma inda kake metro buses ba sunan cikin community da kake ko suna nan ma are they wheelchair friendly do they have ramps ko kwa lift da mutum zai iya zauna kan lift ya lift din shi ya shiga da shi cikin mota so those are the things da muke nema gwamnati ya make sure kamar ya samu na buses da suke da lift for persons with disability sai nan kuma Uber Bolts ride hailing apps nan kuma sometimes kuma ka kira mai shi ya zo da kika ya zo idan kamar kana zaune kan wheelchair sometimes idan ya baka wani excuse ya ce wai bai da kika so muna neman gwamnati ya kawo doka sannan kuma mutum kuma ya reject ta ewen na drivers ko kuwa companies da suke reject people with disabilities muna neman more emphasis more attention should be paid to persons with disabilities wurin lafiyansu wurin education wurin transportation and recreations ko waje building duka ya make sure kamar ya provide building na with ramps ko da private developers money muna neman government ya make sure kamar there should be regulations there should be laws to make sure kamar kowane building duka yana da ramps yana da toilet facilities yana da washrooms and da wheelchair persons that are usually used.
Kamar yadda dai lauya Abdulrahman wanda ya magana na ƙarshe ya ce suna buƙatar zababben shugaban ƙasa da ya cika alƙawarinsa na baiwa masu fama da larurar na ƙasa ilimin gaba da sakandare kyauta. Ya ce a ba su aikin yi haka kuma a yi doka da za ta sa a tsara motocin haya yadda zai dace da su. Haka kuma ya ce suna samun matsala a tashi na Uber idan direbobin suka ga masu larurar na ƙasa ne sai su ƙi ɗaukar su. To a sa doka da zai sa a hukunta wanda ya ƙi ɗaukar su. A ƙarshe ya ce a sa dokar yin jini da zai dace.
To Allah taimaka. Idan muka nufi jamhuriyar Nijar shirin na ƙasa ya samu bakuncin wani mai larurar ƙafa da ke aikin walda da kanikanci a Maraɗi. Salisu Sabiu wanda ya yi karatun allo tun yana yaro bai samu yin boko ba. Dalilin kenan ya shiga karatun yaƙi da jahilci lokaci guda da sana'o'in da ya runguma. A kashin farko na hirarsa da Mansur Sani ya fara da yin takaitaccen tarihin rayuwarsa.
Sunana Salisu Sabiu, president na siya ta uku nan reshen jihar Maraɗi karkashin kungiyarmu ta nafasassu ta guragu da ke jagoranci.
A takaice me tarihin rayuwarka?
To lalle tarihin rayuwata dai na farko dai na yi karatu na Muhammadiyya. Na yi karatu sosai.
Boko ba?
Bangaren boko dai ban yi ba. Tunda a lokacin akwai wani wanda abokin babana ne shi mushe ne. Lokacin to akwai matsala ta karamcin rashin abun hawa an tsakanin na Ikwal. Lokacin tsakaninmu da gidanmu da Ikwal ɗin akwai nisa. Shi kuma lokacin so yana ganin wannan ɗawainiya ɗin tunda bai da wani abun hawa wanda zai kai ni ya Maiduni.
Zaman aka yi ka.
Sai na shekara 12 ma
da lafiyar ka da kawo
daga masassara ne dare guda kawai kuma wannan matsafara a kai ta zuwa likita ana dawowa kai ta zuwa lagin shi dai ne sanadiya dai a aka kai nan babban likita tun mara da aka yi irin wannan masaji din wanda ake ma guragu to lokacin akwai kurciya ka san ba inda ya kashen wayo wanda lokacin ana ya tada ne in yi tsaye samu wani gini ko wani ina yin tsaye amma da yake ba a kusashen wayo gusawa sai tana wahala ka sallama ni na ubangiji
yanda Allah ya fara
ya kani
kai magana karatu da ina da ina da wani irin ayyuka aka yi daga wancan lokaci zuwa yanzu ko karatun ne kada aka yi tayi kan mallaki hankali
bayan na kare karatu ana aka zo aka kawo projujuka wanga masu koyi ayyukan hannu bangaren sudura na yi aiki kalkashin wata faruji ana ce mata ozana
da goma
da cbm onan mun yi farmasiya da ozana ita ce ta bamu horo bangaren sudura shi kuma bangaren gyaran daidaita sahu cbm ta bamu horo
bari mu karkare shirin na yau da kasar saudiya inda wani dan asalin najeriya ke sana'ar eja da masaukin baki yau shekaru sama da goma Husaini mai gombawa ya yi amfani da cigaban kimiyya domin daukar darussa a wata makarantar boko da ke Najeriya. Abinda ke nufin samun tawaya ba za ta zama hujjar kama wuri akan titi don rungumar ba a matsayin sana'a ba. Saboda haka ya gargadi masu bukata ta musamman su tashi tsaye.
Idan Allah ya sa ka zama miskini, har ka sa wani bakin ciki ko a rainka, to gaskiyar magana akwai abubuwan da Allah ya bamu na baiwa duke amana. Gaskiya magana mai kyau bako ya zo idan ya zanka baka gasa ba kai nan karan ina kara jaddada wa miskinin su tsaya tun da Allah ya taba muku ka tun san ka a wani hali ba a wani hali bane abu ne na alheri to ni a nan inda nake ina gani akwai wani matashi baya gani amma wallahi wanki da guga yake tarba iyaye babban shi to ina jin dadin wannan abu miskinin da ta sani da Saudi da suke yin wannan barace
To, masu raro nan za mu dakatar da wannan shiri a yau, sai a makon gobe za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya so. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu da wakilan muryar Amurka Idris Abdullah Bako a Accra da Mansur Sani a Maradi da producer Jilly Lizards Gresham ni Suleiman Muni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke cewa a ci gaba da hidimomin Kirsimeti lafiya. Thank you.